miki ka yarda sun karai na kai sada
ta wata hanya zan shaida
ba jaridar ki karanta kin san ha 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 kini wata na jin kaina dangi da yan uwa gare ni sun zama shaida ne Shen kirga akwai wasu labaru wutar san kitaru Abuja zuwa Karu mata sun jeru amma ba su kai ki ba banga macca kamar ki ba ba za na canza sani ba da san ki zan raya Zan yi akan ki ba musulmiya na